wannan hamziya ne bayan al-burda shi ma wannan littafi ne imam al-bukhari ne wanda lokacin da ya gama al-burda ya zauna yana ta mege cewa me ma zai yi ne a rayuwarsa ba yaban annabi muhammadu ba to ya tsaya yayi tagumi a hannu sai wani ya kama kafadansa sai na ce masa kaifa yaya sai ce kaifa tarqaruki ya kalambi ya to kaifa tarqaruki ya kalambi ya sama amma dawal ha sama yace kaifa kaka wato istibhami ne na jin mamaki akwai malama musu a ce istibhami jin mamaki neman bayani na mamaki wai yaya akai haka yaya za a ce annabawa duk girman su tarqasu hawhawa to darajar su ya hauru kiye ka irin darajar ka ba zai yi ba ya sama ya wanda kai ne sama wanda sauran sammai duka na farko na biyu na kasa ba su ga san tsawon da shi ba annabawa ba su daidaice ka ba a cikin daukakanka dunahum sanan haske wasa na'u da daukaka minka daga wurinka hala dunahum ya tsara komai bayan su ma'ana haskenka ya dara nasu daukakansa ya bi ka nasu duk darajar su Allah bai kira su nuru ba amma ya kira ka nuru duk daukakan su Allah bai kai shi wajen bai kai su wajen shi sun gana ba kai annabi duka wuce su kama masalan nujumul ma'u iyaka masu simanta ka ya rasulullahi masalu sifatika sun kwatanta sifofinka ne linnasi ga mutane kamar yadda alma'u ruwa masalan nujumi ya kwatanta tauraro yanzu in ka sa ruwa a kwano mai haske wata in ya fito ai za ka ga watan a cikin kwano to girman watan irin na kwanon ne ai za ka ga watan daidai kwanon to amma watan ya cika duniya to yadda duk mai sifanta annabi bai wuce kamar ruwa a kwanon nan ba amma shi yana kenan darajarsa ya manzon Allah kai ne fitilin dukkan falala hasake hasake duk wata haske ma tasdur ba sa hawhawa illa Allah ya kace daga hasken ka min alimul ghaibi wa min hali alamul asma zatul ulumi ikanin ilimomi laka naka ne ilimin ka ka samu ne daga ubangiji masanin gaibi daga wannan sunaye ne annabi adamu ya samu sunaye wa allamal adamul asma'a kullaha summa ana lahu alal malaikati fa qala anbi'uni bi asma'i haula in kuntum sadiqina lokacin da malaiku suka ce za a halicci wani wanda sun fi shi sani to sunayen nan da aka yi wa adamu ilhami daga sanin ka ne ya rasulullahi baka gashe ba kai ne kai kadai ya rasulullahi baka gushe ba to hutaru da kal umma ana zabo maka uwaye da ubanni filama al-kawmi a cikin boyayyun halitta shine ke cewa khuliqtu min khiyarin min khiyarin min khiyarin duk wanda zai zamo cikin kakanni ta wajen mahaifa ko na mahaifiya na annabi sai an zaba masa wani kakan annabi ne zababbe ne wani zababbe ne tun a zamanin jahiliya min rusul illa basharan qawmu habikan anbiya fatarat min yankuwa min rusul daga manzannai ma malan bata shude ba sai dai al anbiya wa annabawa basharan qawmu tai ma mutanen ka bashara da kai abinda ake ce ma fatara idan annabi ya tafi to wannan tsakani kamin a samu wani annabi sai a ce an samu fatara yankuwa shine ma'ana kana abu yana zuwa ya yanke shi yake kira fatara to wani manzo bai taba zuwa ba kamin ya tafi wannan annabi ya zo sai ya yi mushara ma mutanen da cewa kana zuwa kai annabi muhammadu al-usur zamani duka kowane irin zamani tana fahari da kai tana daukaka duka da kai al-yau daukaka ma da bayan ta al-yau daukaka tana daukaka duka da kai min karimin aba'uhu kuramahu karimin mai girma min karimin daga mai girma aba hu iyayensu kurama'u masu girma. In ana neman wannan karimun min karimin aba hu kurama'u to badalil wujudi minka, ya bayyana da samuwanka ya rasulullahi. Kamar yadda aka tambaye annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah ya ce inna halaqnakum min dhakarin wa unsa wa ja'alnakum shu'uban wa qabaila ta'arafu inna akramakum inda Allah atqiyakum. Aka tambaye manzo Allah waye akramun nasi, saboda tawalu sai ce akramun nasi a tambaye Yusuf, a nemi Yusuf dan Yaqub dan Ibrahim dan Ishaq nabiyin ibnu nabiyin. Aka ce a ya rasulullahi wane ya ce to ni ai ni ne. Allah ya halitta ya fifita ƴan adam ya kabila, ya fifita larabawa ya fifita quraishi, ya karushawa ya fifita bani hashim ya fifita bani abdul, ya fifita ni muhammadur rasulullah. Sai yace ana akramu waladi adam, ni ne mafi girman ƴaƴan adam. Wannan magana da nake faɗa la fakhara, to shine mai hamzi yake ce indai ana neman karimi a ce ga mai girma kuma iyayensa masu girma, daga mai girma ya fito iyayensu ma masu girma, to in an samu annabi shikenan. Wa bana ya bayyana luju daga samuwan nan ga gare ka dangantaka annabi Muhammadu, kana zaton daukaka da adonsa, tauraron jauza'u ta rataya mata nujumu ha tauraronsa. Ita jauza'u wata tauraruwa ne mai haske wanda yake takan yi abin waya, abin wayan nan za ka ganshi kowanne da haske, wannan za ga. To wai shi jauza'u wannan ita ce babban, to sauran duka duk taurari ne. Han ba za iki da su da madalla danga abin wayan shugabanci da fari kai ne zaɓen biya da sama bin kiya. Idan aka zura abin waya za ka ga shi babba anan a gaba, shine mafi girma, shefi ado, to wannan na bi, wannan na bi, to dukkan su abun masu daraja ne. To amma na tsakiyar nan annabi kai ne alati mata zababbiya da sama abin kiyayewa, mai hasken fuska, hasken kamar rana, mai haske ne gare ka, wanda lailatun dare garra fara asfara ta bayyana an hu gabarinsa, yaumihi wa zihau, daren haihuwar manzon Allah, dare ne wa allazi wannan kana sururun farin ciki ya tabbata ga addini da ranansa da fahari. An karuri da Mustafa a rannan ne busharan sautoci, ma'ana a ji sauti wanda ba a ji ba ga mai magana ba, shi ake ce mahatib, shi sai ake kiran telefon hatib. To hatifi sauti ba a ga mai faɗa ba, to ranar da aka haifi annabi haka aka ta shi ko irin busharan hawatifi sautoti, tawala tana bin juna, wannan na faɗi. Me suke cewa? Kan wulilal Mustafa, an haifi zaɓaɓɓe, wa haka lana farin ciki ya tabbata. To kowane annabi sai ya zo an aiko shi mu'jizarsa take bayyana, amma annabi ranar da aka haife shi mu'jizan ya bayyana. Iwani Kisra, ɗakin sarautan ginin sarkin Kisra, wanda duk duniya ba gini a kamansa a wannan lokacin, ta da aya kira juna zuwa faɗiwa, dogayen gine-gine ne wanda duk duniya ba a yi kamansa ba, ba tsawa, ba iska, ba ruwa. Ta da aya kira juna zuwa faɗiwa, ce kai walawala ayatun minka, in ba don aya da gare ka na samuwanka ba ya rasulullahi, da gini bai kira juna zuwa faɗiwa ba. Wafihi qurbatun, ba akwai baitun nar, wato wani wuta ne wanda farisa suka kunna shi shekara 2000 bai taɓa mutuwa ba, bautan wutan suke. To wannan wutan baya mutuwa, ran da aka haifi annabi kullu baitun nar, dukkan ɗakin wuta gada ya zamo fihi qurbatun, bakin ciki na cikinsa ga masu shi. Min khumudiha, saboda bushewan wutan ya mutu, ba ruwa kai ba, ba iska ba, mu'jizar samuwar annabi sallallahu alaihi wasallam, bala'i kuma da bala'i.